ready, read. Ta da 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 da. Hey, two, three, four.
Ta da 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 da. Hey, two.
Have a seat. Let's take a little break here for just a few.